masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda wasu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na an wuni lafiya
lafiya
an waye gari lafiya
lafiya kalau malama gari da fatan
an waye lafiya an tashi lafiya
lafiya lau mun ka tashi wallahi
lafiya lumul
lafiya lumul wallahi
so ba da ya yanayi kun ta ruwa wannan makon
a gaskiya alhamdulillah yanayi ya dan inganta gaskiya an dan samu dan sautin zafin nan
ana ma magana to a Amurka na sanyi na wannan mako me ya dauki hankalin ka
to malama Grace Amurka abin da ya dauki hankali wato duk da kai kaman wannan wani abin da wasu masu sharhi suke gani kaman wani babban darasi ne ga siyasar kasashe musamman masu tasowa a duk faɗin duniya kuma musamman kasashen mu na nahiyar Afirka yadda za a ce shugaba wanda yake kan mulki bai taba wa ko kuma amin saboda matsin lambar da aka yi masa saboda wani dan cikas da aka gani aka nemi ya sauka kuma ya amince ya sauka kuma ya faɗa cewa ba wai bukatar take ba a'a yanzu ana magana ne ta bukatar ɗan ƙasa don haka ya karɓa wannan ya karɓa wannan kuma ya sauka wanda ke ga wato kusan akasin abinda ake samu ne musamman a nahiyar Afirka malama Grace inda yanzu haka akwai shugaban ƙasar da ya kai shekara 90 da wani abu kuma an ce har yanzu wai nema yake ya ƙara kuma da ke ga
kaga na bayanin eh ni kuma dai wani kuma daga cikin abin da ya dauki hankali na akan wannan batu da kai dauko shine a jawabin da ya kasa bayan ya janye tukuna ka san abin kwanaki kafin ya jawabi da kasa ya gaya musu dalilin shi na janye wa ko
eh kware da
gaske to a cikin jawabin shi ne sai ya nuna ya bayyana cewa ya ga lokaci yayi za a janye a ba matasa
a ba sabbin jini ba
eh a ba sabbin jini to wannan shi ma ya dauki hankali na kware a cikin wannan jawabin
kware da gaske to Allah ya sa kuma ya zama darasi ga kasashen mu na nahiyar Afirka inda su ma muke fama da irin wannan wato abin nan kalubale na masu shekaru sun mamaye abubuwa ta yadda matasan mu ga sunan su kuma sai ana ta yin abubuwan da su suna ganin ba su dace da kwakwalen su a matsayin su na matasa masu tasowa ba
to Allah ya bamu fahimta Allah kuma ya ƙara mana ci gaba a
tsakanin
I'm gonna make it.
cikin ma'ayin
nan bakon nan ba mu raka su ba dai yau in Allah ya yarda zamu sallama da shi ko
eh na jifi asnanik yana nan bai tafi ba in Allah ya yarda yau zamu kawo mu masu sauraron mu karashin tattaunawar da muka yi da shi eh kanin mu yi ban kwana da shi a yau in Allah ya yarda
mun fa wannan zangon ko
kware da gaske
to na sani na yau kai kake gayyata mu bukukuwa
eh gaskiya ne malama Grace bari mu mika sakonnin kai murna na farko a nan Amurka inda muke son ko kuma muke fatan mika sakon kai murna zuwa ga iyalan Alhaji Amin Muhammad Umar Mula sarkin kotokoli na Amurka ta Arewa wato North America kenan da kuma Alhaji Malam Bawa da Alhaji Suleiman Musa saboda daurin auren ƴaƴansu da za a yi Jawaz Muhammad Amin da kuma Rayyanatu Suleiman Bawa wanda in Allah ya yarda za a yi shi a yau Asabar din nan da karfe 4:30 na yamma kenan a masallacin Al-Haram dake unguwar Bronx a birnin New York da fatan Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma ba da zuriya daye ba sai kuma a Nigeria inda zamu taya iyalan marigayi Malam Muhammadu Danfariya kuma sanyinna da marigayi Alhaji Abubakar Baraye sanyinna su kuma bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi wato Yusuf Muhammad sanyinna da kuma amaryarsa Jindiya Mas'uda Bello sanyinna wanda za a yi shi a yau din nan a kofar gidan Malam Aliyu Baraye Sanyinna dake Sabon Gari a garin na Sanyinna wato ta karamar hukumar mulkin Tambuwal a jihar Sokoto Najeriya da karfe 2:30 na yamma za a gudanar da wankin ango a gidan Malam Mudassir Muhammad Sanyinna dake unguwar Nasarawa a garin na Sanyinna shi kuma da karfe 4:30 a da fatan Allah ya bada zuri'a dai ya ba kuma albarkaci wannan aure ma'ana dai za a goge waya bayan an daura auren malama gare shi
shi san wato an wanka mai sai an goge
a za a yi mai wanka amma ai za a wanke ango sosai Malam Yusuf za a wanke ango Yusuf Muhammad insha Allah muna taya ka murna da wannan
yanzu dai sai ka da soso da sabulu tunda dai an hada wankan naira
a wankan naira amma dai hana ai mai wanka da sabulu da soso sannan kuma a sa mai alkibba kuma a daura a natsa mai rawani kin san wani nadin sarauta ne za a yi maka
Allah sa an yada ce
to amin kuma amin malama Grace a karshe sai kuma iyalan injiniya Sarki Abdullahi da kuma Alhaji Jazuli Usman Gaya su kuma muna taya su farin ciki bisa ga daura auren ƴaƴansu da za a yi wato Zaharuddin Jazuli Usman da kuma Fatima Sarki Abdullahi wanda za a yi shi ma a yau Asabar din nan wato da karfe 11:30 na rana a masallacin Wudilawa Daura dake Central Office jihar Kano a birnin na Kano tare da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya ba su zuri'a daye ba
salama amin to lalle ko ka raba mana amin wanda ake cewa ka raba mana hankali an ce rago ya ji iyo mu wanne za mu je a ce kan lalle za a yi bukukuwa na sanyina to Allah ba da zaman lafiya da albarka
a gaskiya to amin kuma
mun kuma samu karuwa muna taya abokin aikin mu wakilin mu a Karagana Hamza Adam murnar yawwa
da karuwa da ya samu
Allah ya raya ta Allah ya ba lafiya da karfin jiki Allah kuma ya ba iyayenta ikon kula da ita
to amin malama
kuma bari mu mika gaisuwa fata alheri daban gajiya da kuma godiya ga dukkan waɗanda suka karrama mu suka rufa mana baya a lokacin da na'izar yar uwanmu Ladi Banyami mai gari wanda aka yi ranar Lahadi a Bauchi muna godiya kwarai da gaske Allah ya sa kowa ya isa gida lafiya Allah kuma ya kyautata namu karshen duka
amin kuma amin
to bari mu shiga zangon gaishe ko waɗanda muka samu ni bari in fara da wannan da ke hannuna waɗanda suka aika mana sako ta wannan hanyar sadarwa ta zamani WhatsApp. Muna miƙa gaisuwar fata alheri ga Baba Malam Riga da Ina Mairi da Gajere Shehu Barbarejo da Jibrin Altine sai Nura Mai Kemis da Abu Chansa da Sani Dan Umma sai Kawo Malam Isa da Ladan Malam Lawali sai Balankwa da Bala Bature da Atiku Headboy da Mande Kati na kowa sai Alu Roja da Malam Lawal Ika da Dan Talo Dan Dada da Tsalladi Kundini da Umar Mugu Muguwa to tofa da sofa ta alheri da zuwa ga Dada London Boy da Faruku Roki da Sani Abacha sai Malam Madugu Dan Malam sai kuma Yakubu Mai Aski Badarata jihar da magaran jamhuriyar Nijar da fatar an tashi lafiya to dan musanyin na
to Malama Grace bari mu isar da sakon filin abin ya huce da fatan an shiga karshen mako lafiya zuwa ga malamin makaranta ya wuri da Aminu ya una bayan UBA da kuma Limam Badamasi da malamin masallacin Juma'a na biyu a kauran Namoda da Khalifa Akiku Abubakar mai suna da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Dr. Nafi'u mai maganin ido kauran Namoda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran Namoda haka kuma muna miƙa gaisuwa zuwa ga Honorable Hafiz Balare da Gusau da Hussein Dangote karantsuwa da Alhaji Mele Yusuf Ali da Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne sai Liman Sani Dingire mai walda da Hassan Hoss mai foto kauran Namoda da Ibrahim Ismail manager da Malam Nura Bala vice principal na kauran Namoda secondary school sai kuma Alhaji wato Ibrahim Suleiman Saisi sai da Abubakar Rabi'u Magami Bakar Fa da wato Muhammad Salihu kauran Namoda a jihar Zamfara baban Abdulsamad gaisuwar fili a bari ya huce zuwa ga maciyo direban keke Lago karamar hukumar Darajo a jihar Bauchi da Shehu Adamu Rijau da Yahaya Dannu Azare da Lawan Bin Hanbali Dan Silva Sokoto da Umar Yahaya wato Umar Sayasaya Albasu da Sani Mai Langilange ya wuri da Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban da Rajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyar Katagum da kuma Haruna Muhammad Katsina sai Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da Malam Danjuma Katsina da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Abu Yar Fulani da ke gidan sarkin Katsina da Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Fa'ilu Dalladi Mahuta da mutanen garin Damari da ke karamar hukumar mulkin birnin Gwari a jihar Kaduna da Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barkin Lada a jihar Plateau Nigeria da kuma Inuwa Gwatai Gamau Toro da Lawal Bin Hanbali da Sulba da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Sani Mai Langilange a wuri da Ishaya Lamu Dan Masanin Limoro a ƙarshe da Bashir Tela lafiyan bari bari da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Thank you.
na ga bakon naka.
Eh yanzu malama Grace bari mu kawo karashin tattaunawar da wakiliyar mu a Kano Baraka Bashir ta yi da shahararren mawaki a masana'antar shirye fina-finan Hausa ta Kannywood wato na ZC Arsenalic.
In ina son wakar da nake ce in ka ko a ina ne in kace mu in fito in yi zan iya daukan abun magana yi kuma ba tare da na san da za a ji kunya ko wani abu ba ita ce wakar dan marayan baki saboda ina har gobe ina girmama rubutunta a saboda na samu kyaututtuka a kan rubutunta saboda ni kaina da ne rubutun ina jin daɗi ina karanta rubutun so gaskiya ni ina kiranta da hakan da muka wato waka da nake yi ina wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi zai saka cikin kunya zama na duniya a yi shi ban da sauri mai saurin zaka tadda shi a hanya kuma jiya ta kan hanya ce sabuwa fiyade yaro ki fiyade mara kunya mai yin zafi ake so a yi kasdani manta rabbi ne mai wahadaniya kogi bai sun daɗe ne na tambaya ba kogi kaɗai ba har da ruwan mariya wannan da yake cewa ƙarƙashin mayan baki. Waka ta sokoro ba waka ce wanda ita ma ta yi nata lokacin ita ma ta zo da wani abu wanda mutane suka dinga dauka suna kofa suna amfani da kalaman ciki misali ka ji amma wani abu sai ka dauko sai ka je ka gutsu daidai wajen da kake so sai kai ka zo ka saura saboda ita ma tana da irin wayannan kalaman a cikin ta to waka ban san tsoro ba ita ma waka ce wanda ita ma ina alfadi da ita gaskiya aka ji ina ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shi ne ba wai na mutum ba wannan wakar abin da yasa ne ita kawai na yi ta ne a kan bilis da yadda da cewa kawai in ka yi imani da Allah to fa gaskiya komai za ka iya kawai kafin ƙarfin ka ko mene ne kawai amma ka yadda kai imani da Allah shi yasa na sa mata suna ban san tsoro wannan shi ne gaskiya alhamdulillah ni na gode wa Allah ko da na zo harkar waka akwai wanda nake kalla suna waka babu shakka amma wanda nake kalla na waka gaskiya kusan Balarabe ne gaskiya ina ce masa alfani ina jin waƙoƙinsa kuma suna birge ni mawaƙanmu kuma na nan Afirka akwai Ummu Sangare gaskiya ina son salon yadda take ringa waƙarta in a traditional way gaskiya to kusan wa'innan zan iya cewa na kalle su kafin na fara waƙa farko abin da zan ce na cimmawa shi ne alhamdulillah sunan ya zama branded name an san shi na Zifa Sunani abin da kuma nake so in kai nan gaba shi ne akwai wata makaranta da nake so in yi ta music kuma insha Allah yanzu na kafa dan ba kuma in Allah ya yarda na san zan kai da shi insha Allah wannan shi ne
Madalla Malam Najiti muna godiya kwarai da gaske baraka da bakonta sai mai miki adabo kake ko
eh a sai mai miki adabo mu ce to a sauka gida lafiya kuma muna fatan nan gaba a cikin shirin wata rana zai sake wayo mu in Allah ya yarda
to amon suma amma sai kuma mun yi wani bakon ko
kwarai da gaske insha Allah
to da san yin yau labarin ku zan baka
to ina saurare ki malama gari
ko kuka isa jinnin Kano
Allah ya sa ba irin azabin wato godara wannan ne ko kuma bare-baren nan ne kin san ko yake cikin yi mana azabi kike
na san yin wai kano kuka je
a'a
kin je kace kwarkwata ido
to bari da in saurara inji ina jin ki malama Grace
wai to wai wani ba fulatani ne na san yin ya je binnin Kano sai da tafiya sai ga yara suna ta sayan alawar audiga
Ana
alawa audiga da ana yin ta kala-kala a yi kala-kala dai yadda abun gwanin ban sha'awa.
Na'am.
Sai yana gani wannan ya zo a bashi a leda wannan ya zo haka sai shi ma yake bari ya je ya ga abun da ake saidawa sai tambaya nawa-nawa ne ake bayarwa aka gaya mashi ya ɗebi kuɗi ya bada. Aka bashi alawa audiga da zan yi na. To ko dai ya ɗebi alawa ya yanko alawa audiga ya suka baki.
Sai ya ji tsaro shi.
Ya sake yabowa. Kanawa ke gu an sun fara sai da babu an sun sa ta da ya saka bai ji komai ba sai
ya saka ya ji babu
har sun fara sai da babu sai su gudun mafi ladini ba irin ya je ya so ko sai ya tauna yana ji wannan abin da kawai sai ji shawal
alama gaisu wannan sharri ne kawai irin na gobarawa da kuma bari-bari wannan sharri ne kawai amma kisa aimu ba mu ba da bashi sai mun rama don haka za mu rama
ka bi su bashi ba ko mai zuwa Allah da ka rama
insha Allah kwarai da gaske
to da gaba da baki ne da daga fada ni su dinda aka ci da mu jabirki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
I didn't know what to do.